sama da shugabannin kasashe 30 ne suka yi jawabi jiya da ke zama ranar farko da aka bude muhawara a taron kolin majalisar ɗinkin duniya na cikin 78 a birnin New York. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya jawabinsa da misalin karfe 12 na dare a gugun Najeriya ya ce guguwar juyin mulki da ta taso a nahiyar Afirka ba komai bane illa yunkuri ne na gyaran matsaloli da aka dade ana fama da su.
We must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and well-being of the people. Military coups.
Yace ya kamata mu tabbatar da demokradiya a matsayin hanya mafi inganci da yancin al'umma da muradunsu. Juyin mulki soji ba daidai bane. Kamar yadda ake samun rashin adalci a shugabancin farin hula, wannan guguwa ta juyin mulki da ke kadawa a nahiyar Afirka ba tana nufin an buɗe hanyar juyin mulki bane, illa gyaran matsaloli na shekara da shekaru. Ku bar mu zurfafa tunani.
Regarding Niger, we are negotiating with the military leaders as chairman of.
Amma akan batun Niger, muna tattaunawa da shugabannin sojin kasar a matsayina na shugaban ECOWAS ta yadda za a kafa gwamnatin demokradiyya da za ta magance matsalolin siyasa da tattalin arziki da kasar ke fuskanta, da ma batun tashi hankalin 'yan ta'adda da ke kara dagula al'amura a yankinmu. Shugaba Tinubu ya yi kira ga kasashen duniya da su yi aiki tare da kasashen Afirka a matsayin abokan hulɗa wurin bunƙasa tattalin arziki, amma ba wanda ake kallon su a matsayin masu neman tallafi ba. Wani batu da shugaban ya taɓo shine batun sauyin yanayi da shugabanni da dama suka yi magana a kai. Tinubu ya nuna illoli da sauyin yanayi ya yi wa Najeriya, tare da buga misali da ƙasar Libya inda ambaliya ta kashe dubban mutane.
African nations will fight climate change, but must do so on fair and just.
Yace kasashen Afirka za su yaƙi sauyin yanayi, amma dole za su yi hakan ne bisa adalci kafin cimma nasarar wannan aiki. Wannan gangamin na buƙatar sa himma a fannin tattalin arziki. Yayin buɗe taron, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ma ya bayyana takaici akan rashin ɗaukar ƙwararren matakai kan batun sauyin yanayi da hakan yake sanadiyyar manyan ibtila'i da ke haddasa asarar rayuka kamar ambaliya da aka gani a ƙasar Libya.
Even now, as we speak, bodies are washing ashore from the same Mediterranean Sea.
Yace ko yanzu da muke magana ana samun gawarwaki daga tekun Mediterania, inda hamshakan attajirai ke shakatawa da ƙananan jiragen ruwansu. Yace ambaliyar garin Derna na ƙasar Libya ba komai bane illa ambaliya ce ta rashin daidaito da rashin adalci da rashin maida hankali wurin magance matsaloli da ke tsakaninmu. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa yayin da yake jawabi cewa dole ne kasashe masu arzikin masana'antu su ba da gagaruman gudunmuwa wurin daƙile batun sauyin yanayi.
Africa is warming faster than the rest of the world. We are told that the 20 climate hotspots in the world.
Yace Afirka na dumama cikin gaggawa saboda ita ce ke da 17 cikin yanayi 20 mafi tsananin zafi a duniya. Afirka dai ba ta da hannu wurin gurɓata yanayi, amma ita ce ta fi shan wahalar sauyin yanayin. Bayan wannan batun, Ramaphosa ya kuma taɓo batun faɗaɗa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya domin wasu ƙasashen Afirka su samu wakilci na dindindin a kwamitin. Ya ce yin hakan shi ne daidai, shi ne kuma zai sa kowa ya ga ana tafiya da shi. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.